Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barka da sallah. Muna tare da
Mahmud Lalo. Ga kuma kanin labaran duniya. Sawa'i kadan gabanin a fara aiwatar da shirin tsagaita wutar da aka cimma a yakin Siriya, an zargi dakarun kasar da ke wasu hare-hare a yankin Aleppo. Kungiyar kasashen Larabawa da ke yankin Gulf ta nuna damuwarta kan wani kuduri da misal dokokin Amurka ta amince da shi, za ku ji wani kuduri ne. Ita takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton za ta dakatar da yakin neman zaɓenta da aka shirya yi a yammacin California a yau Litinin.
To, bayan kun gama shan labarin duniya yau Litinin 12 ga watan Satumban shekara ta 2016, kamar yadda muka saba yi duk shekara, shirin namu zai ta'allaka ne akan gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka.
Jama'a assalamu alaikum. Sawa'i kadan gabanin a fara aiwatar da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka cimma a yau Litinin game da rikicin Siriya. Dakarun kasar sun kai wasu hare-haren sama a kewayen Aleppo da sauran lardunan da ke yankin. Lamarin da ya fusata tare da jefa shakku a zakatun shugabannin 'yan tawayen waɗanda suke nuna ɗarɗar da shirin tun a farko. Su da 'yan tawayen sun ce wannan shiri zai ƙara ƙarfafa gwamnatin Bashar al-Assad ne kawai. Mayakan 'yan adawa a ƙasar ta Siriya sun nemi a ƙarin haske daga Amurka dangane da wannan shirin tsagaita wutar, wacce ya kamata ta fara aiki da wayewar garin yau Litinin, wadda kuma ta faɗo a daidai ranar babbar sallah ta layya a yau kenan. A jiya Lahadi, shugabannin mayakan 'yan adawa da dama sun soki wannan shiri, amma kuma ba su nuna alamun cewa ba za su shiga cikin shirin ba. Kungiyar 'yan tawaye ta Ahrar al-Salam mai ra'ayin mazan jiya, wacce kawace ga kungiyar Jabhatul An-Nusra mai alaka da kungiyar Al-Qaida a da, ta ce ba za ta shiga wannan shirin tsagaita wutar ba. Kungiyar kasashen Larabawa da ke yankin Gulf ta nuna damuwarta kan wani kuduri da majalisar dokokin Amurka ta amince da shi, wanda zai baiwa iyalan waɗanda suka mutu a harin ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Su shigar da gwamnatin Saudiya ƙara bisa zargin sun mara wa aikin ta'addanci baya. Ƙungiyar mai membobi shida a majalisar ta, wacce Saudiya babbar memba ce, ta ce ƙudurin da majalisar dokokin Amurka ta amince da shi ya saba ƙa'idojin ƙawance da ke tsakanin ƙasashe. A ranar Juma'a da ta gabata ne majalisar wakilan Amurka ta amince da wannan ƙuduri, duk da barazanar da fadar White House ta yi na cewa za ta yi amfani da ƙarfin da doka ta bata domin yin watsi da wannan ƙuduri. Ita dai majalisar dattawan Amurka tun a watan Mayu ta amince da wannan kuduri, wanda zai ba da damar hukunta mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton za ta dakatar da yakin neman zaɓenta da aka shirya yi a yammacin California a yau Litinin, bayan da aka gano tana fama da zazzafar mura ko kuma cutar pneumonia. Wani kakakinta ya bayyana janye yakin neman zaɓen nata, wanda aka tsara zai kunshi buɗe gidauniyar neman kuɗaɗen yakin neman zaɓe da kuma wani jawabi da aka shirya za ta yi a kan tattalin arziki. Gangamin yakin neman zaben na Clinton ya bayyana cewa wani likita ya duba ta tun a ranar Juma'a, bayan da ta fama da tari, inda a lokacin ne kuma aka faɗa mata cewa tana fama da cutar ta pneumonia. A lokacin ne kuma likitoci suka ba ta wasu magungunan kashe ƙwayar cutar, suka kuma ba ta shawara ta ɗauki hutu tare da sauya tsarin yadda take tafiyar da ayyukanta. Amma sai a ranar Lahadi aka bayyana wannan matsala da Clinton ke ciki, bayan da jikinta ya tashi a wajen taron bikin tunawa da harin da aka kawo nan Amurka na ranar 11 ga watan Satumba a shekara ta 2001. nan take ne kuma ta fice daga wurin taron inda wani hoton bidiyo ya nuna yadda wasu suka tallafe ta suka kuma taimaka mata ta shiga cikin mota. Daga bisani dai an ga Clinton mai shekaru 68 ta leko daga gidan yarta Chelsea dake birnin New York inda ta daga magoyanta baya wato ta daga magoyan bayanta baya a hannu ta tana musu tabbatin cewa tana ga musu tabbatin cewa ta samu sauki. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta yi gargadi a yau Litinin cewa mai yiwuwa makwabciyarta ta arewa ta sake yin wani gwajin makaman nukiliya a kowane lokaci. Kakakin ma'aikatar Moon Sang-yeon ya ki yin karin bayani dangane da wannan gargadi, amma dai ya ce akwai alamu da ke nuna cewa Koriya ta arewa na shirin yin wani gwajin a cikin mashigin bututun nan da ake kira Punggye-ri, wanda wuri ne da ta sha yin wato irin wannan gwaji a wani kokari take yi na gina kawunan nukiliya waɗanda za su iya sajewa da makami mai linzami. A dai ranar Juma'a da ta gabata ne Koriya ta Arewan ta yi gwajin makamin nukiliya mafi ƙarfi. Kwamitin tsaro ya yi Allah wadai da wannan gwaji, inda ya ce hakan ya saɓawa takunkumin da aka kaba Koriya ta Arewa a shekarun baya. Dubin dubatar magoya bayan shugaban wato Kenya Uhuru Kenyatta da mataimakinsa William Ruto ne suka taru a babban filin wasa na birnin Nairobi, yayin da kaddamar da sabon jam'iyyar Jubilee Party wacce aka dunkule ta da wasu jam'iyyu 11.
Labaran duniya kuka gama ji, Mahmud Lalo ya karanto. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da za mu gabatar da gashe-gashen babbar sallah. Yau fa take sallah. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. A saboda haka bari in koma gefe guda.
Ni ce Hajji Alhaji mai goshi, ina yi wa ƴan uwa da abokan arziki barka da sallah, ina yi wa ƴaƴana ma barka da sallah, da Tijjani da Alawiya da Bilkisu da kuma Hajjia Amina ƴar uwata abokiyar zamata da kuma ƴan uwana daga Hajjia Halima, Alhaji Ali, Alhaji Karani da babansu da Bature, don ne masu gaisuwa. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga nabadin baɗaɗa. Duka al'ummar musulmi kuma ne masu gaisuwa da ƴan uwa da dangin uwa da dangin uba da abokan arzika, ne masu barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ga nabadin baɗaɗa. In kuma kwananmu ya kare ne, Allah ka ba mu sa'a da dacewa, Allah ka sa mu cika da imani, Allah kuma isa albarkar da yake cikin wannan watan, Allah ka sa mu dace, Allah sa muna da rabo a ciki. Sai anjima.
To amin suma, mun gode.
Bismillah. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samanaka. Ina miƙa gaisuwan sallah ga mai martaba Sarkin Zanzau Dr. Shehu Idris, da fatan ya yi sallah lafiya tare da jama'arsa, da Alhaji Baba Doko Tudun Wadazaga, da Dr. Alhaji Sarki Tafida, Professor Ango Abdullahi, da Prince Yariman Zazzo Manir Jafaru, Yahaya da kuma Yahaya Salisu Ahmed, tsohon chairman Zaria Local Government, Alhaji Mahmuda Wafa da kuma duk ma'aikatan asibitin Kofan Gayan Gambo Sawaba, musamman Malam Ibrahim, Malam Umaru ambulance driver, da kuma Musa Naira Usasa Sadiq Agoro Garba Naitar da Alhaji Shekarau da Nanana, kuma ina mahajiya Kande Saje Jumare Tudun Wada Zaria da Alhaji Yahaya Dogara NMPC Gombe Barka da Sallah, Alhaji Salisu Ahmed Gelleso, Aliyu Ahmed Gelleso, Lurwanu Ahmed Gelleso da Kabir Baban Hari Melin Jaye a Tukurtukur Baban Hari. Ina ma Salisu Sultan da Alhaji Umar Shagalunku barka da Sallah, Alhaji Haruna Meninji dan mai kunu dan katako Sabon Gari Zaria da fatan duk sun yi sallah lafiya. A samu naka ina ma mai martaba sarkin samu naka barka da sallah da sarkin lere da kuma limamin samu naka dan yaro na manti tsamiya sai a kunu dan baba mai shayi samu naka baba Ami Azad Abdulsalam Garba Magaga Lawal Bijango Alhaji Ado Yango Turatin Samunaka da Malam Rabiu Hidimasta dan masanin Samunaka, Hassan da Husaini na baba Illi Abdulrazak da Yarabiya dawo yaro mai jaran agogo da fatan duk sun yi sallah lafiya. A Kaduna ina ma mai martaba gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Erfa'i barka da sallah tare da jama'arsa, kuma ina ma hajjia uwani Ibrahim Suleiman a Kayanji Road barka da sallah, Habiba da Hadiza Mata Maligayi Dabalere barka da sallah, da Muhammadu Sani dan Haja Hajiya anti na Alhaji dan Lado Lere Maligayi Shehu Isa Samunaka Idris Bubu Marwa da Aliyu Abdu Makarfi Zaf da Sa'idu Adamu former commissioner of information Kaduna State da Sani Usman mai kifi tudun wada Kaduna. Ina fatan sun yi sallah lafiya. A Katsina ina gaida deputy governor Katsina Alhaji Manzur Yakubu Lawal Balaraba Tsauri, Alhaji Hassan Kurfi, Alisan Sound, Aminu Idris Bagiwa, da Alhaji Tukur Ajiya, Bola Shaibu, Bola Shaibu Ahmed Mashi Muntajimu, da Muhammad Taylor Achiru Jikamshi, da Fatun Sunyi Sallah Lafiya, Daura Ana Musabi Yusufu Daura, Awal Muktar Daura, Mustafa Muman Daura, Umar Umar Daura, da Fatun Sunyi Sallah Lafiya, Abuja na General Abdurrahman Bello Dambazau Minister of Interior da iyalinsa barka da sallah, da kuma a kafi ina ma baba Audu Alhaji Bako mai goro tsohuwar kasuwa kafi da kaninsa Musa mai wake a tsohuwar kasuwa kafi.
To mana ai sai kai sai kai sallama haka malam kai sallama haka nan ko.
To da Alhaji Awal Kofar Ruwa Motors ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Lastly daga karshe Alhaji Abba mai mulari his excellency former governor ina musu fatan an yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana na gwadin badada. Mun gode.
Ya aka ji da hidimomin sallah, galibi dai yara sun fi ɗokin wannan rana. to amma su ma manya ba basa baya ba. Waɗannan gashe-gashe albarkacin wannan rana ta sallah suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Assalamu alaikum. Miki Duduwa daga Austin, Texas. Da farko ina wa musulmi gaba ɗaya barkanmu da sallah. Ina wa mutanen gashuwa gaba ɗaya su barka da sallah. Da sarkin gashuwa. Ina gaida Alaska. Ina gaida Rima Yellow. Ina gaida Umfa Hamsatu. Da Iyan Latarama. Da Amina. Sannan kuma ina gaida baba mai karatu da baba Alhaji da kuma mutanen girgir. Ina gaida Alhaji Isa da Alhaji Musa da iyalansu. Sannan kuma ina gaida Iya Gana da Buwa da Yabula da Safiyanu a Jakutko. Sannan kuma ina gaida Mba. Ina gaida baba Ali da ya alƙali kuma Hadeja. Ina gaida Lawan da Hadiya Fulani da Magira da Hajja. Sannan kuma ina gaida ya Hajira da ya Falmata da ya Mai da ya Bultu da sauran iyali gaba ɗaya. Allah maimaita mana. Amin ya Rabbi. Assalamu alaikum. Miki Duduwa daga Austin, Texas.
Ni dan uwanku Falaja Abbas daga America. Insha Allah ta'ala ina son yi sabda gaisuwa zuwa ga yan uwa daga Ghana, Rafa'ani Alhaji Abdul Karim Tela, da dan uwa Alhaji Malam Musa da kaninsa Ibrahim, da kuma yan'uwa Malam Usaini da uwa daga makaranta, da kuma Alhaji Umaru daga research. Dukansu ina ba da gaisuwan barka da sallah. Da kuma ran uwa kanina Alhaji Lukman da iyalinsa duk baki ɗaya. Sannan ga gaisuwa na kuma zuwa ga yan uwa daga Najeriya, da uwa Alhaji Usman, da uwana da muka yi karatu tare daga Kuwait. Ina ba da gaisuwa sallah. Sa'annan ɗana Malam Basharu da kanninsa duk baki ɗaya. Duk baki ɗaya ina ba da gaisuwa sallah. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya maimaita mana. Ke da uwanku Alhaji Abbas daga America. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Allah ya maimaita mana.
Amin. Amin Allah. Nagode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ne Salu Saidu daga Amurka, mai suna Salu mai albasa a Togo. Ina kai ga gaisuwa na sallah ga iyalai na nan ga da Afrika, Togo. Mai ɗaki na Amina Gadel da ɗiyanta mata da mazan duka gaisuwan sallah na kenan gare su. Da mai ɗaki na Ausatu Dani daga Togo Lume, ita da iyalinta duka. Ina musu fatan alheri. Na fatan su yi sallah lafiya da abokanina na duka da ke Afrika, Misal Musa Kalla da Mamuda Babangida Sarkin Zungu, da abokanina da ke Niger Alhaji Peti daga Gaya, da mai sade sabon gida a cikin Niger, da sauran al'umma musulmi duka duniya da lahira. Ina fatan alheri gare su. Sannan gaisuwana na ƙarshe ga surukannina a Togo da Ghana, special Hajiya Sa'ada Gadal daga Kema ita da yayininta, sannan daga Togo kuma Alhaji Dani da sauran abokanin zamansa, da yayana daga Kutunu Suraju Agumado yana aiki Port. Ina fatan su duka sun salla lafiya, da fatan Allah ya gwada muna Benin da dada ya ba mu lafiya da abinda lafiya zai ci. Ni ne naku Saluhu daga America, New York, Bronx.
Ƙarshen kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah kenan. To amma idan Allah ya kai mu shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, za mu gabatar da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah. A halin yanzu kuwa a ci gaba da more kayan ciki sai shirinmu na dare cikin yardar Allah.
Allah, ubangijin Allah Allah gaba mu gabara madogara ubangijin Allah Allah gaba mu gabara madogara madalla baratanan gauna mu da wulmano sun daje dai tarakunan tangalin waje gaba daya madalla baratanan gauna mu da wulmano sun daje dai tarakunan tangalin waje gaba daya madallo mai ga dan tangalin waya malamin gogo da danje madallo mai ga dan tangalin waya malamin gogo da danje madallo mai ga dan tangalin waya malamin gogo da danje madallo mai ga dan tangalin waya malamin gogo da danje madallo mai ga dan tangalin waya malamin gogo da danje
yanzu misalin 11 da minti 27 na safe a gungun Washington DC kuma waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Haka ne za mu karkare wannan shirin da takaitattun labarai.
Dubin dubatar magoya bayan shugaba Uhuru Kenyatta da mataimakinsa William Ruto ne suka tara babban filin wasa na birnin Nairobi yayin da aka kaddamar da wata sabon jam'iyya mai suna Jubilee Party wacce aka dunkule ta da wasu jam'iyyu guda 11. Wannan matakin haɗewar jam'iyyun a ƙarƙashin lema guda na zuwa ne shekara guda kafin zaben shugaban ƙasar da za a yi. Shugaba Kenyatta ya bayyana cewa haɗin kai ne wato shine maksudin haɗewar jam'iyyun wuri guda, inda ya ce wannan jam'iyya da muka kaddamar wata alama ce ta haɗin kai wadda ta nuna haɗin kan 'yan ƙasar Kenya. Sai dai masu lura da siyasar ƙasar sun ce kaddamar da sabon jam'iyyar batu ne kawai da ke bayyana a fatar baki. Domin a cewar shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Nairobi Adams Ulu, wannan gangami wata kafa ce kawai da shugaba Kenyatta da mataimakinsa Ruto suka yi amfani da ita domin kaddamar da yaƙin neman zaben sake zabansu da za a yi a zaben da za a yi shekara mai zuwa. Sawai kaɗan gabanin a fara aiwatar da shirin tsagaita wuta da Amurka da Rasha suka cimma a yau Litinin game da rikicin Siriya. Dakarun kasar sun kai wasu hare-haren sama a kewayen Aleppo da sauran landunan da ke yankin, lamarin da ya fusata tare da jefa shakku a zukatan shugabannin 'yan tawaye waɗanda suke nuna ɗarɗar da shirin tun da farko. Su da 'yan tawayen sun ce wannan shiri zai ƙara ƙarfafa gwamnatin Bashar al-Assad ne kawai. Mayaƙan adawa a ƙasar ta Siriya sun nemi ƙarin haske daga Amurka dangane da wannan shirin tsagaita wuta wanda zai fara aiki nan da wasu 'yan mintuna kaɗan.
To sai kuma da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya gwada mana za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke wa dukkan masu sauraronmu barka da sallah tare da fata za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya. A halin yanzu kuwa sai a dakaci shirin yau da gobe.